Sunana John Emmanuel, Nina Josme, Sans Dollars Tavi, Umbaka was just a bit of worry. Suggest you put the way in the city of Kachamuta. Don't make us a Kacha and Nigeria. Mukachita Mutua, Yamutu.
What do you want some matters I can and the Kinuna Bachan Ransu? I can't catch a Kashandra night and send that to Masama Miyaki, the Manian Lipo Paka, what to Sas, a look at Nzanga Zangar. Kirakira and Niman, a cow, a shan Sasia, Karaka Marini Binder, one paper video, the Nuna Jammy and Sandan Saska, Yita Jam Wasu, Mazaji Buak, Asada. Hotel Arga Bindigi, there daga chicken su a can titi a jahar legas. Air papa tika Aisha Yusuf. Nadaga chicken jira masa zanga zanga da sika bayana a shalkwata yan sandada ki Abuja. Gabayaninta.
Aha abin da ya fitar da mu shine mun zo mun gaji ne da kashe-kashe da yan sanda suke yi. Suna kashe yara, suna cawe yara barayi ne daga an ga yaro ya sa riga mai kyau ya dau mota, shikenan sai abi shi ko a dake shi ko a wani abu ko a kashe shi. To wanne ne ba masu muka ce muna son yan police din su tsaye da stars din nan. Sai abin da ya maka a dauke su a kai su can san bisa da su sazan Kaduna da sauransu su je su abin da ya kamata su yi ba wai suna nan suna kakkashe mutane ba. Tun dade suna fadan haka ba mu ga komai ba. Tun 2017
jagora gangamin neman juyin juya hali wato Revolution Now kuma mawallafin jaridar yanar gizo ta Sahara Reporters Omoyele Sowore ya mika bukatar a kawo karshen sakamakon kashe-kashen matasa a bisa dalili irin su tufar da suka sa wayoyin da suke rike da su da kuma neman diya wa iyalan waɗanda basu ji basu gani ba da suka rasa ransu a hannun ƴan sanda.
A notorious unit of the Nigerian police has been engaging in systematic and impunitous violation of human rights, but they keep killing young Nigerians across the country. They kill them for the flimsiest of excuses, including asking to see the content of their phone. They want it to be dismantled, disbanded, and every member of that unit has engaged in extrajudicial killing, violation of human rights, are transparently brought to justice. A compensation paid to families.
Shima Senator Shehu Sani yayi jawabi akan dalilin fitowa zanga-zangar da aka yi.
SAS wato bangare ne na 'yan sandan Najeriya. Ya kamata a ce suna girmama dokan kasa. Babu inda za a ce 'yan sanda da ya kamata an kafa su saboda su kare dokan kasa, su tabbatar da adalci da gaskiya ga 'yan Najeriya, ya zama to sun zama wani abu na cin mutuncin mutane. Wannan zanga-zanga ne da aka yi na kare 'yancin dan adam, na kuma tabbatar cewa 'yan sanda ba su zama wani bangare da gwamnati ko masu mulki za su yi amfani da su ba wurin cin mutuncin mutane. Dalilin wannan zanga-zanga kenan wanda yanzu muna ciki kuma za mu ci gaba da tabbatar da cewa duk lokacin za a yi shi muna gaba.
Gwamnati dai ta baza jami'an rundunar 'yan sanda ta musamman a yaki da manyan lifuffuka a fadin kasar waɗanda yawancin lokaci ke aiki babu inafam ko cikakkiyar shiga irin ta jami'an tsaro. Jarumai kamar su Faus, Whiskey Davido sun shiga wannan gangamin neman a kawo ƙarshen SARS, inda gwamnan jihar Lagos Babajide Sanwo-Olu ya sha alwashin ɗaukar mataki cikin gaggawa akan batun. Idan ba a manta ba, rundunar SARS dai na daga cikin rundunoni na musamman da aka kafa a shekarar 1992 domin yaki da karuwan mugan laifuffuka. CD wasu 'yan kasar sun bayyana cewa sun fara kaucewa aikin da aka kafa su domin shi. A kwanan nan ma, saboda waɗannan kiraye-kirayen babban sufetan 'yan sandan kasar ya dakatar da yawancin aikace-aikacen ita wannan runduna ta SARS. Yanzu dai ana dakon matakin da babban sufetan 'yan sanda zai sake dauka akan waɗannan kiraye-kiraye na 'yan Najeriya kan a soke ta gaba daya. Halima Abdulrauf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.